Mai shari'a Binta Yako ta wata kotun tarayya da ke Abuja ta baiwa Namdi Kanu shugaban masu fafutukar neman an kafa kasar Biafra Bele, amma ta ce ya kawo mutane uku da za su tsaya masa, cikin mutane ukun kuwa ta ce ya hada da Bayahudi daya. Saka Bayahudin ya kawo ayar tambaya, saboda haka na zanta da Honorable Chinedu Ofo na Majalisar Dokokin Jihar Imo akan belin, sai ya ce,
I believe the bail conditions or the bail itself was a combination of a united effort by southeastern governors. They've mounted pressure on the president, they've mounted pressure on the judiciary and other interest groups as it concerns Nnamdi Kanu that he should at least be granted bail. And it's a relief that this has happened because his continued detention raised tension in the southeast, and that has also led to some violent confrontation between his supporters and the security agencies.
Ba da belin sakamakon motsin lamba da gwamnonin jihohin kudu masu gabashin kasar suka yi wa gwamnatin tarayya da fannin shari'a ne saboda a samu maslaha. Matasan Ego suna goyon bayansa matuƙa domin sun ɗauka shi Nnamdi shi ne jaruminsu wanda yake fafutuka dominsu, saboda haka domin a samu sakat ya sa gwamnonin da wasu ma masu fara'aji suka nemi a bashi beli. Bayan wannan bayanin da ya yi, na tambaye shi Honorable Chinedu dalili ko kuma ma'anar cewa ya kawo Bayahudi ɗaya cikin mutane uku da za su tsaya masa, sai kuma ya ce,
Nnamdi Kanu ab initio had always indicated that his religious persuasion is Judaism, put down on paper. This is because the Igbos believe that the Jews of Africa, Igbos trace their ancestry from Israel, then all the way to Nigeria. They believe they have the same tradition, same religion. They've always seen themselves as the Igbos as the Jews of Africa. So, Nnamdi Kanu has always said he's not a Christian, he's not a Muslim, he does not believe in any religion in Nigeria, that he's a Jew. And so, it makes sense for the judge to say, since you're a Jew, since you've always said you're a Jew, it's a good thing for you to produce someone who is of the same religious persuasion like you, yes, to sign up on your bail bond. So that is why that condition was made.
Tun farko, Kanu ya ce shi ba Kirista ba ne, shi kuma ba Musulmi ba ne, shi addinin Yahudanci yake bi. Kuma a tuna, mutanen Igbo sun ɗauka cewa su daga Isra'ila suke, wato su ne Yahudawan Afrika. Idan kuma Kanu ya ce shi addinin Yahudanci yake bi, ya kamata ya kawo wani Bayahude ya tsaya masa. Dalili da ya sake nan mai shari'ar ta yanke shawarar cewa ya kawo Bayahude ɗaya cikin masu tsaya masa.